الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر ولتعطه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يو باين طوال لوكتي زامو تيغبا دا كراتو اشين اخدري wanda ina zatar rabon da muyi karatu akhdari tun wajen watan August gashi yau muna tsaye ga watan February kaga ya ci wajen wata biyar ko fiye da haka a inda muka tsaya a wancan karin shafi na 16 zamu tashi yau kuma shine darasin mu na tara a jerin karatun akhdari da muke yi tambaya da ansa zamu tashi shafi na 16 فصل في نواقض الوضوء wannan fasali zai yi mana magana akan abubuwan da suke warware alwala yace su'al kam aqsamu nawaqid alwudu'i rabaraban abubuwan da suke kariya alwala rabo nawa suka kasu ababin da suke kariya alwala rabo nawa suka kasu wato abin da ke warware alwala jawab yace nawaqid alwudu'i ahdathun wa asbabun daga nan zamu fahimci abubuwan da suke warware alwala kashi biyu ne akwai ahdathun akwai asbabun ma'ana asbabul ahdathi su menene ahdath abubuwan da faruwar su shi yake kare alwala su akan kansu su ne masu kare alwala asbab ba su suke kare alwala ba amma ta dalilin su abinda ke kare alwala na iya sabuwa sune asbab sai ce su'al ma hiya al-ahdathu wa adaduha yace to tunda ka ce sun ka suka so biyu akwai ahdathu akwai asbab to su ahdath wadanne ne ahdath din kuma adadin su guda nawa ne sai ce jawab fal ahdathu khamsatun abubuwan da suke kare alwala na hadathi su guda biyar ne na farko al-bawlu shine bawali wal ghaitu nabiyu shine bahaya war rihu na uku shine fitar iska wal madhyu na hudu shine madhi wal wadiyu na biyar shine wadi wadannan guda biyar zaka iske guda uku suna fita ta gaban mutum al'aurar shi daga gaba biyu suna fita ta dubura masu fita ta gaba su ne bawali da maziyi da wadi masu fita ta baya su ne bahaya da rihi sai ce su'al wa ma hiya al-asbabu wa adaduha to yanzu mun ji ka faɗa mana hadas ka ce guda biyar ne ka zana mana su to su kuma asbabu guda nawa ne wato sabubban da suke bayuwa zuwa ga kari alwala ma ba su ne asalin masu kari alwala ba su din guda nawa ne kuma da wanne da wanne sai ce wal asbabu sab'atu sabubban da suke kare alwala su guda bakwai ne kaga idan muka hada biyar ahdath da bakwai asbab a dunkule sun zama 12 to shi abin da ya kawo kenan ya kawo su guda 12 sai ce na farko an-nawmu thaqilu barci mai nauyi yana kare alwala a kaga bacci akan kanshi ba shi yake kare alwala ba to amma mai bacci zai iya yin fitar iska zai iya rihi ba sani ba har ma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al-ainu wika usahi fa iza namatul aynani in qata in talaqal wika'u sai ce abin da yake zamewa mutum kamar madauri ko zif na dubura shine barci ido biyu idanu sai ce daga inda mutum yayi barci to kamar jikin shi ne sai zare zi din kaga komai zai iya fita dan haka idan mutum yayi barci ana kyautata zaton abinda ke kariya alwala narihi zai iya samuwa tare da shi to kawai sai aka sanya ya zama asbal sababi ne shi ba shine ainihin mai kariya alwala ba nan malamin ya kawo annawmus saqil to amma menene ake iya bambance annawmus saqil idan ka bilita tafan fiqihu zaka iske suna kasa barci kashi guda hudu akwai annawmu saqilu at-tawilu akwai annawmu saqilu al-qasiru akwai annawmu khafifu at-tawil akwai annawmu al-khafifu al-qasir bacci ko dai yazo bacci ne mai nauyi kuma wanda aka dade ana yi to wanda yana kariya alwala qaulan wahidan ko yazo bacci ne mai nauyi amma ba a dade ana yi ba yana fusgar ka sai ka tashi to wannan an so a canza alwala akan shi ko da yake wasu sun tafi shi din ma da kare alwala saboda kawai idan ka kalli wannan da yake annawmu saqilu bai rarrabe ba tsakanin qasiruhu wa tawiluhu bai rarrabe ba kawai duk gabaki ɗayan su suna warware alwala akwai annawmul khafifu alqasiru duk malamai su tafi ba kare alwala shine bacci wanda bai yi nauyi ba kuma ba dade ba akwai annawmul khafifu at-tawilu yustahabbu minhu al-wudu' bacci ne bai yi tsawo ba a yayi tsawo amma ba yi da nauyi to menene wani ma'auni ake gane bacci ya zama mai nauyi ko mara nauyi shi ya kamata mu sani dan da haka zamu iya bambanta to wani bacci ne mai warware alwala wasu malamai sun tafi akan cewa duk mutumin da yayi bacci a zaune irin yana zaune haka yana wani uzuri sai bacci ya dauke shi to ko yayi tsawo a wannan zaunan wasu malamai suna ganin ba za a canza alwala din shi ba sun dogara da hadisin da ke cikin bulugul maram wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana yayi jinkirin bai fito sallar isha'i ba sahabbai duk sun zo masallaci ana jira an zazzauna a sahu da yawa duk bacci ya dauki wasu sahabbai har ana jin minsharin su a zaune amma annabi alaihi salatu wasallam yana fitowa za a yi sallah kawai duk sai suke sallah ba canja alwala ba to wasu malamai suka tafi akan cewa to dalilin da ya sanya baccin na zaune ne amma wasu sai suka dau wannan hadisin cewa kawai bacci baya warware alwala to amma waɗanda suka tafi akan cewa baccin wannan abin da yasa sahabbai basu warware basu saki alwala ba tare da sun yi bacci wasu hadin minshari a zaune suka ce daman shi bacci yana zama sababin kariya alwala ne saboda ana zaton fitar iska wa mutum to duk mutumin da yake zaune dafa abu ne mawahalci a wurin shi yana bacci a zaune ya fitar iska saboda ai hanyar da iskar za ta fita a rufe take to wasu malamai suka ce shine dalili dan haka sai suka ce bacci a zaune baya cikin baccin da yake warware alwala amma wannan wani kauli ne idan ka duba sharhin sanani da yawa bulugul maram duk ya kawo a maganganun malamai akan wannan hadisi din amma abinda malamai suka fi faɗa a matsayin bacci mai nauyi shine duk barcin da zaka yi a zo ana magana akan ka baka ji ba ko baka gane muryar wane da wane ba baka gane me suke cewa ba to bacci yayi nauyi ɗaya kenan ko kana bacci carbi yana hannunka ko waya ko wani abu sai ka ji ya kurce ya faɗi to shi ma wannan baccin yayi nauyi ko misali irin kana zaune haka hannunka ka hada yatsunka ka dan zauna kana bacci kana gyangyadi sai ka ji hannun ya kurce haka ka saki hannun shi ma alama ne na bacci yayi nauyi bacci mara nauyi shine dan gyangyadi da zai dauki mutum ko kuma bacci baccin ne amma duk abin da ake magana akan shi zai iya ce maka wane ma ya shigo ina baccin nan
amma duk wanda da yana bacci za a shigo ayi sallama a tace bai gane waye ba to baccin shi yayi nauyi da haka zai canja alwala to almuhim dai akan magana bacci da akwai tafasil da malamai suka yi amma shi malam ya tsaya akan cewa annabi sakilu bai tsaya yana wani rarrabewa ba to wannan shine dan karin bayanin da zamu iya yi akan bacci din sai ce abu nabiyu al-ijma'u suma shi ma yana warware alwala wasukuru da maye wal jununu da hauka dukan su guda ukun nan gaba ɗayan su zawalul aqli zaka iya hade su kawai ka ba su suna daya kace zawalul aqli gushewar hankali amma da yazo ya farfade su da al ijma'u da asukuru da al jununu ya rarraba dalilan gushewar hankalin idan gushewar hankali zafin ciyo ne ko larura ta farfadiya ita ce ta gusar da hankalin tsananin radadin ciwo ya sa mutum har ya fita hayyacin shi ko ya suma to ijma'i ake cewa ko irin wannan laruran ta masu mutum kawai sai ga ya fadi farfadiya ijma'i ne zafin ciwo ko zafin ciwo da zai kai mutum ya fita hayyacin shi ijma'i kenan idan hankali ya gushe ta dalilin shan abun maye kowane iri to sukuri kenan idan hankali ya gushe ta dalilin hauka na jinnu shafar jinnu jinuni kenan to kaga dukkanin su da yanka kalla zaka iske gushewar hankali ne to dukkanin su suna warware alwala amma mun sani su ma asbabu ne dan a cikin halin wannan na gushewar hankali yana iya yuyuwa abin da ke kare alwala ya bujiro mutum bai sani ba to dan haka kawai da ya dawo hankalin shi sai ya saki alwala nabiyar shine alqublatu shine sumbata kawalan wahidan sumbatar mace yana kare alwala mun sani daman a mu'amala da mace akwai almubashara akwai allamsu akwai alqublatu shi alqublatu shine kiss da baki kiss sumbata ko wannan yana kare alwala shi wannan ba a tsaya ana ta wani tafasil akai dalili shafar mace ne amma duk inda kaga kiss ya shiga sha'awa ta shiga to dan haka shi kaulan wahidan suna ce yana kare alwala wasu daga cikin malamai suna tafiya da hadisin sayyida Aisha Allah ya kara mata yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala kuma ya sumbaci wata daga iyalan shi fita masallaci yayin sallah ba tare da ya canja alwala ba sai suke dogaro da wannan hadisin suna cewa ba wani dalili na shafar mace da yake kare alwala dai ba da wannan hadisin ma wasu ma suna ganin wai kai ya kamata ma in kai alwalan kai ma kai haka kanka dan ka dabbaka sunna kuma da ya kamata san cewa sai da Aisha sai ta faɗa ce sai dai fa manzon Allah ba kaman ku bane sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba kaman sauran mutane bane da haka idan wannan a janabin sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haƙin shi haka yake mu a haƙin mu ba haka yake ba sai ce wa lamsul mar'ati in qasada lazzata aw wajadaha abu na shida da yake warware alwala shi asbab shine shafar mace wannan ba kubula bane shafa ne sai ce amma shi wannan da sharadi guda biyu in qasada lazzata ɗaya kenan aw wajadaha biyu kenan to anan yana nufin idan mutum ya taɓa mace da niyyar jin daɗi kada'an alwala ta warware malamai suna ƙarawa wajadaha aw lam yajidha shin wannan lazzar da kai nufi ka samu ko baka samu ba in dai da wannan niyyar ka shafi mace alwala ta warware ko kuma aw wajadaha ko kuma da ya shafi macen asali bi gairi qasdil lazzati amma kuma fa wajada lazzata to alwala ta warware misali ya ake taɓa mace ba da niyyar jin daɗi ba masu hawa motocin haya ko abin hawa na haya zaka gani ga kujeranka ga ta mace jikinka yana guga jikinta amma wannan kayi ne bi kasidin lazzati a'a dan haka idan har kuka yi wannan zaman da mace a mota har ka fita daga motar wani tunani ma bai zo a ranka ba alwallaka tana nan ba komai dan wannan ka shafe ta ba da niyyar lazza ba kuma wallam ta jidin lazzata amma da kuka zauna kawai sai tunani zo ka kai nan hoto ce mace ce a jikina sai wani tunani ya fara zo maka to wannan kaga asalin zaman ba bi kasdin lazzati bane amma kuma sai fa wajadal lazzata to shikenan alwala ta warware to haka misalin likita zai yi awon jini wa mace ko zai mata allura dinda yanzu ana ta kokarin kai mata asibitoci saboda su kula da amma dai a wuraren da basu wadata ba zaka iske likita namiji sheke treatment na mace ko to a irin wannan lokacin likitan da ya kama hannun mace zai mata allura ko zai mata wani aiki na jinya ko daurin karaya ko wani abu dai kaga wannan ba kasdin lazzati bane to idan har yayi ya kare wani abu bai darsa a zuciyar shi ba alwallar shi ta kukuta amma idan a cikin wannan yanayin kuma sai ya ji tunani na lazza ya zo masa to shikenan alwallahi ya kare dan haka shine zabi da ke warware da ke shiga tsakani ko yake bambanta tsakanin shafar da suke warware alwallah da wadda ba ta warwarewa na bakwai sai ce wa masu zakari bi batinil kaffi au bi batinil asabi'i ya kamata da ya kara au bi jambihima shafar azzakari ga namiji al'aura mutum ne shafi al'aurar shi namiji amma ya zama tafin hannu ko tafin yatsu ko gefen tafin hannu ko gefen tafin yatsa yatsa amma da bayan hannu ba komai da zira'i ba komai shi ma kuma ya shafe shi babu wani ha'ili ba wani abu da ya shiga tsakanin shi da misali zai sa safar hannu sai ya shafi zakarin shi hannun shi na cikin safar hannu ba komai daidai yake da ya shafe shi ya shafi kan wandan shi zakarin yana cikin wando kaga ba komai haka ko da yake wannan ba wani abu da sai an fade shi bane ba amma tunda wasu littattafan suna karantawa a haka shikenan cewa dole an yakuna zakara muttasilan Allah ya kiyaye da mutum a wani abu zai sa zakarin shi yanke ya fadi dan ya dauko bai kariye alwallar shi ba saboda ai ba muttasili bane a jikin shi wannan wani zai ce to me hukuncin macen da ta shafi gabanta ita kuma to ita kuma wannan an ce dan mace ta shafi gabanta shi baya kariye alwallah illa iza attafat sai dai ko idan ta sa yatsa ta ciki to shine amma dan ta shafi saman gabanta shikenan wannan baya kariye alwallar mace sai dai idan ta yi iltafi to wannan shine sai ce su'al ma hukumu in shakka fi hadafin menene hukuncin mai alwallah idan yayi shakka a cikin cewa alwallar shi ta warware ko bata warware ba ka tabbata kana da alwallah amma sai kake tunani shin wai alwallan nan tana nan ko ta warware to me hukuncin mai wannan alwallah jawab sai ce wa man shakka fi hadafin wajaba alaihi alwudu duk mutumin da yake kokonto cikin cewa alwallar shi ta kare ko bata kare ba to shikenan ta kare sai ya sake wata illa an yakuna muwasu wisan sai dai idan mutum ne ya kasance mai yawan kokonto falashi alai to shi wannan ba komai wasu malamai suna ganin akwai wata ka'ida ta malaman usul da suke cewa al-yaqinu la yazulu bishak idan kai tasbikin wannan ka'idar za a ce to wannan mutum yana da alwallah ka tabbata kai alwallah yaqini amma ta warware ko kwanto shakka sai suka ce to ai shi yaqini shakka ba ta gutsar da shi da haka a wurin wasu malamai sai gana duk mutumin da ya tabbatar yana da alwallah dan yayi kokonto a cikin hadisi alwallar shi na nan amma Imam Malik sai ce a aka ce to Imam ka ki yarda da wannan kaidar da sai ce shi kaidar ma yi aiki da ita shi ya kalle ta wani fuska al yaqinu shine yaqini dole a yi sallah da alwallah wannan kenan to yanzu kuma alwallar ta zama abin yi wa shakka to yaqini na ayi sallah da alwallah ba zai gushe daga wannan alwallar wanda ake kwantowa kanta ba da haka sai ce shi yana ganin a fadada ayuwa ainihin kaidar a dan kara mata tsawo kar aje ta tsakanin alwala da warwar alwala a aje ta tsakanin sallah da alwala da sallah ba alwala to sai ta hau da haka shi yasa shi a mazhabar shi idan mutun yayi kokonto akan kariyan alwala to ta kare kawai sai ya saki wata su'al yace ga tambaya hal yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min almazhi mun sani dai idan mutun zai kama ruwa zai dahara idan bawali yayi ne ko wadi zai wanke iya inda najasar ta fita ba duka zakarin shi zai wanke ba to amma a mazhi fa hal yajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min almazhi shin yana zama wajibi ga mutumin da mazhi ya fitar masa idan zai tsarki ya wanke duka al'awar shi ko kuwa jawab sai ta wajibu alaihi ghaslu dhakari kullihi min almadhi wala yaghsilu al'unthayni mutumin da mazhi ya same shi idan yaji zai tsarki shi kuma wannan wajibi ne sai ya wanke duk inda duka zakarin shi gaba daya wannan wajibi ne amma ba wajibi bane yayi wanke diyan marenan shi su wannan wala yaghsilu al'unthayni sai dai mukula kuma idan wannan najasar ta mazhi ta taba su to sai wanke dan duk inda ta taba kuma sai wanke an gane sai ce su'al ga wata tambayar ma hiya sifatul mazhi to an san dai bawali an san wadi sai ke tambaya to menene sifar ya sifar mazhi yake taya mutun zai gane mazhi sai ce wal mazhi هو الماء الخارج عند شهوة الصغرى بتفكر او نظر او غيره شي مذي ونرواني وانده يكي كتا الوكا سند شعوة كرما تسابو متن منسان الشهوة الكبرى شين جمائكو تو الشهوة الصغرى يا يوان نان شهوة الصغرى دقا بنا كغل لما ديكي تاقبان كسونا شي مذي كوي wannan ashawa sugura imma bi tafakkurin mutun ya zauna yana ta tunani a cikin mu'amala da mace sai abun ya bayi zuwa ga yaga wani lema ya fice gaban shi to wannan mazhi au nazarin ko kuma ya kura wata mace ido yana ta kallo yana hayyala sha'awa a cikin zuciyar shi au gairi zalika koma wani wannan ba dole ashawata sugura ta takaita akan biyun nan da ya zana ba da wasun su hanyoyi da yawa fa'idatu yace ga fa'ida kulasar wannan babin alhadathu huwa ma yanqudhu alwudu'a bi nafsihi shi hadath shine abinda shi yake warware alwala da kanshi shi akan kanshi wa huwa ma yakhruju min ahadi almakharajaini shi kuwa hadath yana fita daga dayan mafita guda biyu ko dai ta dubura ko ta gaba karrihi kamar rihi wanda yana fita ta dubura walbawali ko bawali wanda yana fita ta gaba to haka sauraron idan ka duba za ka ga wancan yana da biyu wannan yana da uku kamar yadda muka yi bayani wa sabab shi kuma sabab wanda su ne jam'in sai ce al asbab ko huwa ma la yanqudhu al wudu'a bi nafsihi ga wani dan gyara amma dai ba wani abin damuwa bane ma la yanqudhu wannan dadin din rufu'a ne damma ne ba fataha ba shine huwa ma la yanqudhu alwudu'a bi nafsihi shi sababi shine abinda baya warwar alwala da kanshi walakin yanqudhu likaunihi muaddiyan ila alhadath sai dai yana warwar alwala saboda kasancewar shi yana iya bayuwa zuwa ga samuwar hadasi mislu zawalil aqli kamar gushewar hankali to ga tambayoyi mu yi sai mu wuce babin gaba ko kuma mu tsaya a yi tambayoyi tamrin ma ma'ana naqbil wudu'i menene ma'anar warwarewar alwala me ma'anar shi ba wuce zamu ba sai mu ansa menene ma'anar naqbil wudu'i eh ai bamu ansa tambayar farko ma ma'ana naqdil wudu menene ma'anan warware alwala cewa alwala ta warware me ma'anan warwarewar alwala
Na gani.
To. Yayi kama da haka amma sai yanga kaman ana zana abubuwan da suke warware alwala ne. Shi ma'anan warware alwala warwarewan alwala shine daukewar halaccin aikata dukkan abin da sai da alwala ne ya halatta aikata a dunkule ma'ana yanzu alwala ta warware to ma'anan warware alwalan ba za ka izuwa kai sallah ba sai ka saki an fahimta shine ma'anan warware alwala kawai ya zada man shi alwala wal yanwi raf'a hadathin aw muftarad aw istibahatan liman munu'in arad shine idan kana da alwala yanzu ya zamana abinda aka ce ba a yi ba sai da alwala to yanzu an baka dama kai to da alwala ta warware shine duk abinda ba za ka yi shi ba sai da alwala to yanzu ba za ka yi ba hani ya zo sai ka bayan ka zo ka sake alwala shine ma'anan warwarewa alwala sai ce bayyin adada nawaqidul wudu'i tambaya ta gaba yace ka bayyana adadi nan ba za nu kawai adadin ake so abubuwan da suke warware alwala guda nawa ne guda 12 masha Allah a yadda ya kawo kenan ba sai ce mahiyal ahadasu tambaya ta gaba to mun san akwai ahadasu akwai asbab menene ahadas muji mu rika fahimta tambayar menene ahadas ba da wanne bane ahadas menene al ahadas ahadasi me hadasi masha Allah shikenan abinda yake warware alwala da kanshi to wa mahiyal asbab menene asbab masha Allah shine abinda baya warware alwala da kanshi sai dai yana iya bayuwa zuwa ga warware alwala to wannan bayani yake so ai fasilil bayana fil wadi wa lamsil mar'ati wa masu zakar yana so kamar bayani billa billa akan abu guda uku nan na farko yana son bayani billa billa akan wadi ka gafata malam da bai kawo bai yi wani dogon bayani a nan akai a cikin littafin akan shi ba ko to yana so a yi menene wadi a yi bayanin wadi yadda wanda bai san shi ba zai san shi masha Allah bismillah yawa yayi bayanin wadi kawai wani farin ruwa ne da yake fita bayan bawani bayani da kai akan me yake sabbaba shi ko shekaru kaza da kaza wannan duk arin bayani amma dai mu yi tarkizi akan wadi shi yana fita bayan bawani ne wani ruwa ne fari wanda yake bi bayan bawani shine wadi masha Allah yayi kyau kwarai sai tambaya ta gaba menene bayani akan lamsul mar'ati akaramukum Allah to bismillah masha Allah gaskiya ne zaka karin bayani ne okay to bismillah na gaban shine mu shi da nuwa muke ce mata eh
yawa dan tana mu
alhamdulillah wallahi duk bayanin haka yake Allah ya sa alkhairi saboda yanayin lokaci zamu bari sai sati na gaba in Allah ya yarda sai mu tashi akan faslun fi bayani ma la ilaha illa ghairul mutawaddi saboda shi ma na dan sau ban sani ba dan irin wannan karatun zai motso tambayoyin mutane zamu bada dama ayi tambaya abinda aka sani sai a bada asa wanda ban sani ba kuma sai in tambayo mana gaba daya akwai tambaya na bismillah ko kuma na'am 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 to yace kawun misali mutumin da zai alwala daga gida ko daga shago a kasuwa zai tafi masallaci hanyar zuwa masallacin akwai turbuzu kuma har akwai mata saboda dole daga shagonka wannan misalin yafi kama da na cikin kasuwa ko dole daga shagonka kanka je masallaci sai kai ta haduwa da mata kuna gogayya sai ce to shi ma wannan alwallashi ta kare kawai wancan sharuɗan guda biyu zaka kawo a hanyar ka ta zuwa masallaci a gogayya wannan da kake da mata kasattal lazzata aw wajataha in a wannan haduwar da kuke da su a dan gogayyar da ake yi ka ji sha'awa ta dar su a ranka shikenan alwala ta kare da ka je baki masallaci sai ka nemi wani ruwan in kuma ba wani abu shikenan to mutum da ya saka koda baki masallacin ba ruwa sai ya rike dan fiya wutar shi a hannu tun daga shago kar ma ya baka shi halayen alwala ya bari in ya je sai yayi eh na'am na'am na na yace mutumin da yake lazumi yana lazumi sai yake gaggadi shin sai ya saki alwala ko kuwa ni na zata ma ba wannan tambaye zai akan lazumin ba shi wannan zamu koma akan kaidojin bacci da muka fada na fara da baccin zaune da maganganun da malamai suka yi da kuma shi kanshi abinda ake gane bacci yayi nauyi ko bai ko bai ba waɗannan su zai auna idan ya fahimci baccin ya kai matsayin da yayi nauyi to shikenan zai saki alwala sai saki lazumin gaba daya idan kuma abinda ne zato da zaka tambaya ma ya shafi lazumin ne ta kai kila har yana misin yawa to ya zai yi da lazumin yana cakudawa saboda yanayin daukan bacci to ya zai da lazumin da ya falka ya dawo hayyacin shi sai ya dawo inda yake da garanti ma'ana ya yi baya ya gina daga yaqini misali ya gane yanzu yana kan salatul fatihi ne wajen 30 wannan ya tabbata ya wuce alamar 30 lafiya amma kafin 50 sai abin ya rikice mar bacci ya dan taba shi buge shi sai ya zabura to yanzu zai dawo wajen 30 din da yake da yaqini akan ta sai ya kare shi in ya ida sai ya jabaru shine jabarin lazumi dai mun sani istighfari dari ake yi ko shine jabru na'am idan wazifa yake a jami'i abun ya fare shi daidai yake da mai sallah a jami'i bacci ya tsare shi ai akwai hukuncin mai sallah a jami'i wanda bacci ya tsare shi har aka bar shi a wani rukuni ko to shi ma haka mai wazifa ma'anan zai zo yanzu misali ana salatul fatiha a wazifa sai ya ga shi dai ana lazumi ana ta yi tare da shi barci sai ya dauke shi sun je sun gama sun fara subhana rabbika rabbil izzati sai ga shi tarbin shi wajen 40 ma ake ya san ko shi lalle 50 ake a sai subhana rabbika to kaga yanzu yayi misin din salatul fatihi 10 misali to a kowane rukuni lissafin da zai yi kenan idan an gama da ya falka zai bi su a inda suke in an gama duk abin da yake da yaqinin ya kuce mai sai ya rama sai ya rama in ya rama kuma ba jabru akan shi ba mun san ba jabura kan shi ko kamar mutumin da raukan nuwa ta kama shi a bayan liman ya dauke mai to haka mai sallan da misali sai bacci ya dauke shi an yi ruku'u kawai sai ke tasowa jama'a suka taso suka yi tsayuwa suka tafi sujjada sannan sai ya falka kage yanzu arabu min ar-ruku' ya kuce masa to sai bi shi ya same sa sujjada amma sai ilga'in wannan raka'a ko yana tsaye an gama karatun fatiha da sura aka yi ruku'u aka taso bai gane an yi ba shi bacci yake yi ko an yi sujjada daya kawai daga sujjadar aka taso aka yi ta biyu aka taso shi yana can kai duka wannan ko abinda zai sai ilga'in wannan raka'a sai yanzu yazo misali yace to isha'i ce kawai yanzu matsayi na samu raka'a uku da an ce assalamu alaikum sai cika daya ba kyauli ko ba dai akan shi saboda ai bayan limami yake shine alhamdulillah wani tambayan ko shi kenan na'am akram kullu na'am to hukuncin shi guda biyu ne mutum ne wai yana sallah sai rihi ya matse shi suka yi ta fama to na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mutum yayi sallah yana cikin matsi la yusalli anna ahadukum wa huwa hikinu yudafi'ul akhbasain duk mutumin da ya san yana jin bawali ko ba haya to kar ma ya shiga sallah saboda wannan din zai kore masa nutsuwa ita kuma nutsuwa a sallah tsumanina farilla ne to dan haka sai annabi ya hana mutum ya tsaya ya biya bukatun shi sannan ya zo wa sallah a nutse ya bata full time din shi to amma shi dangane da wannan akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk mutumin da yake kokonto a cikin sallah shin yayi rihi ko bai yi ba annabi ce kar ya yanke sallar har sai ko ya ji warin rihin ko kuma ya ji karin fitar shi kawai shikenan amma in bai ji ɗaya daga biyu ba shikenan sallar ta kukuta dole sai in ya ji wari ko ya ji karin fitar shikenan amma in bai ji ɗaya daga ciki ba shikenan sallar shi ya kukuta ba zai hukunta cewa yayi ba amma dai ba a so ana sallah ana mudafa'ar bawali ko ba haya ko rihi a cikin sallah dan yana kore nutsuwa har da wannan ma ƙare mutum kawai da yi irin wannan sallar idan abun ya zo masa ƙare yanke sallar ya je ya yi alwala ya zo ya sake jonawa tare da su ya samu abin da ya samu ya fi nutsuwa da a ce an yi sallar a cikin irin wannan halin na gogayya din wannan insha Allah alhamdulillah amin sallu ala nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam